Mias Music.
Yawa, na taso ku taso ku dina mu je a tare rawar kawar da duk wani take take kamar a can sun ce za mu daina na ce kai babu shakka ana nan za ku gan mu ina wurgi da nera ina wasa da mota rabin gayin garin mu muna shagali abun mu ina ta drip a mota ana tsalle da waka kuna so ne ku dana rawar ai sai ta kare yawa la 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 ku duba baby ke nake so maso nan nan mu taka kawayen ki su sani ni ni dai da farko ki nuna min gidan ku sai miki yar alawa baki tuwan furanto
maganganu muke ta fada mai tunani ya san me muke fada you hello guys sun ce da su muke mun yi da ku sun ce mun yi da su na fada kuma na kara no upgrade ba su kun shirya mun shirya siyayya mun shirya su agbo shi ma ya shirya auta shi ma ya shirya yunuf ni ma na shirya wai fa dina a shirye suke youngsters ya ran ba ƙarya bujaye su ba ƙarya oya john ya tarfa shirya aka shirya wisdom ni ma na sanka son dina no wahala protector mun samu let this guys suna yin fashion guy dil mu da ku yaran je tau ba ƙarya I've got to put my pants except my haters now you seem to bad down no put to ya pop up one day can you I forgot bag of tea I know everything ko ku biyo
oya oh my guys ta shi mu para
para para para para
za sa hawaye yanzu na para
para para para para
dai mu kuran tuwa ba ka para
para para para para
dan ka dinawa dole ka gyara dan ba na yi sai na tsara in baka yadda ba yanzu karera
era 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 era
a yau ni ne ke ba su shadi tun daga daurawa har kwara
para 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 para
baiwa ne daga sarki Allah na cinye su kamar askora
para 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 para
ni ne mai yi wa rafa zarra
zarra zarra
kai fun harshe na ya fi zabira
zabira zabira zabira zabira
dare daya Allah kan yi batuwe
ture 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 ture
sun yi abun haushi mun ture na zo komai ya kare ibana harkar kare nan ka ci can sai dai je mage dana ta so kowa zai sare
sare sare sare sare
sorry rafas dole ku jure
kai 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 kai
maganganu
we he mun zo da
maganganu
we he mun zo da
maganganu
we he mun zo da
maganganu
we he we he
maganganu 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 maganganu
dole aji mu
maganganu
ko ba sa so
maganganu
sai sun ji mu
maganganu
har mai kiyan mu don mun fiku
ita maganganu
maganganu
maganganu maganganu maganganu
Alvin Brown Beat.